بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين ونرقم الله سبحانه وتعالى يقرب آمنا وننسى الله تعالى سبحانه مكيين زو يسنى من إتأتي ميزان كاوى أيكم اللهم آمين safiyar wannan alhamis da muka shiga a yanzu Allah ya sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yinin ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a shafi na 225 mai tambaya yayi tambaya ne akan falalan yin sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Madina da 24 Na'am. To, 224. Mai tambaya yana tambaya kama haka game da watan Ramadan. Yace nufidukum akramakallahu ina sanar da ku cewa anna fi awqati shahri Ramadana. Wato a lokutan watan Ramadana tahtajul ummatu ila safari ladal umrah. Al'umma suna hankoron tafiye-tafiye saboda umra wa ghairiha da makamantansu afiduna akramakallahu dan Allah a amfanar da mu hal afdalu as-sawm aw al-iftar yayin da mutun zai tafiyan nan daga garin shi ko gida zuwa umra din nan kuma gashi a watan Ramadana ne shin ya dace matafiyin nan ya aje azumi lissa'imi almusafiri li umra da matafiyin umran nan me yafi masa shin ya aje azumin ne ko kuma ya daure yayi azumin gashi tafiya umra zai yi wa amali min Allah thumma min samahatikum yace babban burina daga Allah sannan sai ku al-ifadatu mufassalan ku bayyana mana wannan abun dalla dalla daki daki an zalika ma al-ifadati aidan amma yali sannan kuma ku kara mana fahimtarwa game da ayyuhuma afdalu lil umra me yafi wa mutum game da umra shin idan yaje an yusalli masqafa min al-fara'id ba'da inha'i amalil umra shin ya dace ya zauna a can makkadin bayan umran yayi ta sallolin farilla yayi ta bin jam'i yayi ta bin jam'i saboda falala na yin sallah a wajen jam'i duka lada dubu ɗaya ne am yusafiru mubashara ko kuma abinda ya fi masa da zarar ya gama umran shi ya taso ya juyo gida bi mujarradi intihai umrati da zaran ya gama umransa wanne yafi tambayoyin guda biyu ne na farko da matafiyi da azumin watan Ramadana lokacin watan Ramadana zai je umra shin abinda yafi masa ya aje azumin sai ya je can a matsayin shi na matafiyi ko kuma ya tafi da azumi sannan na biyu me yafi masa idan ya gama umransa a can ya zauna yayi ta salloli ayi ta sallolin jam'i yayi ta ibal ladan jam'i ko kuma kawai ya kamo hanya da zaran ya gama umran shi ya dawo gida malamai suka ce awwalan da farko as-sunnatu abinda ke sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi man safara ila al-umrati fi shahri ramadana da haqqin wanda yake tafiya zuwa ga umra a watan ramadana shine an yuftira ya aje azumin nan nasa ya aje azumin nasa shine sunna bi anna Allah rakhasa lahu zalika domin Allah ya masa wannan saukin Allah ya saukaka masa yin haka wallahu yuhibbu an tu'ta rukhasahu shi Allah yana son in ya maka sauki ka karbi saukin kai appreciating kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu kama yanda Allah ya tsana ka rika aikata zunubai ka rika aikata abinda ya hana to haka yake son ka rika aikata abinda ya saukaka maka fa in sama fala haraja amma in ya da zai azumin babu laifi amma bai karbi saukin da Allah ya masa ba. Na biyu, gaba ta biyu, la shakka, babu shakka, annal iqamata bi makka, lalle zama a makka lissalati domin samun riban jam'i, sallolin jam'i, fiha afdalu, shi ya fi liman tayassara lahu dhalika, ga wanda haka ta ya saukaka a gare shi bai da wani uzuri a garin su din. Kama li anna salata fil masjidil haram, domin sallah a masallacin harami can na makka, to ba afu bi mi'ati alfi salati, ana ninnin ka masa wato sallolin ladan salloli har dubu daya, dubu dari, dubu dari, yana samun lada dubu dari a kowane jam'i. Wa in safara ba'da faradihi min al-umra, shima idan yana da wadansu uzurrukan shi da suke gaban shi, sai yayi tafiyan sa bayan ya gama umra nan take, fala haraja fi dhalika, babu laifi ga wannan, sai mutum ya duba abin da ya fi masa. Wannan shine fatawar mu ta farko. Fatawa ta biyu tana cewa, mun ji yanzu falalan sallah a can masallacin Ka'aba, yanzu kuma falalan sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Madina. Mai tambaya yana cewa, akramakallahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace salatun fi masjidi haza, yin sallah a masallaci na wannan, sai ya nuna da yatsansa, yin sallah a masallaci na wannan, bi alfi salatin, yana daidai da salloli dubu, wanda ba ma wannan masallacin ba, kuma ba masallacin Ka'aba da masallacin Qudus. Hal yahtassu bi hududihi, to mun san yanda masallacin manzo Allah yake a lokacin nasa da ya nuna, yayi pointing din masallacin, masallacin karami ne haka, bayan ya rasu sai a rika samun menene expansion, ana fadada shi, ana Turkawa sun kara shi. Zamu ga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine daga Rauda, inda Rauda take ake sallar Rauda, ga minbarin shi ga dakin Nana Aisha ta can, to daga nan zuwa inda liman yake nan ne sallar, nan ne masallacin. Ga inda Turkawa sauke suka kara haka a zamanin su haka, zuwa dan inda lemomin nan suke dan abin nan ne, sun kara nan. Sannan ga kin abin Abdul Fahad ya kara, ga Abdullah ya kara, ga Salman ya kara. To yanzu shin wannan ladan yana samuwa ne iya shakin inda manzon Allah ya nuna a zamanin sa, ko yana har da wanda ya salla extension din nan, inda aka fadada aka abin nan, cin ladan duk ya shafi waɗanda suka yi sallah a can? Hal yahtassu bi hududi masjidi, shi wannan ladan ya keɓanta ga iya shatin inda masallacin nan nashi yake a lokacin? Allati kanat fi ahdi am ya ummul mabna al hali, ko ya game har inda aka fadada yanzu din nan? Gashi an fadada shi har can kusa da baki'a, har can kusa da kasuwa, gashi can an fadada shi. Malamai suka ce masjiduhu sallallahu alaihi wasallam kana asghara mimma huwa al-yawm, eh tabbas masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana karami a sama da ayin da yake a yau, yanda masallaci yake. Lakin zada fihi al-khulafa'ur rashiduna min ba'dihi, sai dai khalifofin manzon Allah sun yi ta dan kara shi kadan, wannan zo ya kara saboda yawan shiga jama'a da suke yi cikin musulunci nan. Wa hukmu ziyadati, hukuncin kari din nan da aka yi expansion kenan na masallacin, hukmul mazid alaihi, hukuncin su ɗaya da asalin masallacin, jami'il akan cikin dukkan hukunce, yawa duk wanda ya wani abin da bai da kyau a can, in can inda aka fadada, tamkar yayi ne a ƙwaryan cikin masallacin, kamar yadda yake a zamanin manzon Allah. Duk ladan da wanda yake samu a cikin ƙwaryan masallacin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, irin shi ne wanda yake can ma yake samu, domin duk wani attachment yana daukan hukuncin shi asalin na asalin ne. Sai dai a ce wanda yake sahun gaba dab da imam ya fi ka da wannan, saboda ladan falalan zuwa sahun gaba, haka nan sahun da ya bi shi, sahun da ya bi shi, to sai dai wannan, amma duka ladan ɗaya ne insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Waɗannan su ne fatawoyinmu na yau. Da fatan Allah Ubangiji ya ƙara mana fahimta da basira. Allah ya samu wani cikin amincin Allah da alherinsa. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.